with results, we have at hand clearly a winner as emerged by the powers conferred on me by the National Secretariat with my colleagues. And with this result, I declare Muhammad Umar Zubrina as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Shugaban kwamitin zaɓen fidda gwamnatin takar kujerar gwamnatin jam'iyyar APC ke na jihar Adama, Major General Ahmed Tijjani Jibril Memrabus, ke ma bai na gwamnatin jihar Sinita Muhammadu Bindar Jibrila, da cewa shi ne kuwa ya lashe zaɓen fidda gwamnatin. To sai dai kuwa yanda ɓangaren gwamnatin jihar ke murna, su kuwa 'yan takara biyu da suka tsaya takara da gwamnatin jihar, tuni ma suka garzashe kwata jam'iyyar Abuja game da yadda gura da wannan zaɓe. Dr. Mahmud Halilu Ahmed, da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari, ya ce ba za ta samu ba wai bindiga a ruwa, inda ya buƙaci magoya bayansu da su kwantar da hankulansu.
Ba za mu wani zalunci ba, kuma ba za mu yadda zaluncin mu kyale ba. Saboda haka, kamar yadda ka gani yanzu na shirya tsabzan shiga Abuja, sai inda ƙarfi na ya ƙare a kan wannan. Sannan kuma ina so in jaddada magoya bayana ya zamana su zama masu haƙuri, kada a tada hankali. Za mu bi ba a sai wannan abun, kuma duk yadda ya kama za mu yi, Allah ya yarda.
Wani mawaƙi yake cewa kyan fada a kwana ana yi, kana nufin ba gudu ba ja da baki?
Ina fa, ai ba mu shiga don wasa ba, mun shiga don mu ceto al'umma daga mugun shugabanci. Kuma Allah ya san kyakkyawan niyyar da muka zo da shi, kuma zai taimake mu.
Amma wajen gangamin da magoya bayanin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar domin samun nasara a babban zaɓen da ke tafe.
Kuma yana son gode wa mutanen Adamawa da suka zaɓi APC, suka zaɓe ni. Kuma Allah ya yarda, mu dama jam'iyyar mu aqidar mu aqida ne na talakawa. Mun zo ne in jami'i talakawan Adamawa, ba mu zo mu yi wa talakawan Adamawa rashin adalci ba. Mun zo ne mu ba wa talakawan Adamawa haƙƙinsu.
Koma da menene dai, yanzu ko an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar za ta ɗauka don gane da zaɓen fidda gwamnati na jihar Adamawan, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da haka. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.